Ranar Hausa ta Duniya, wacce ainihi wani mai amfani da Twitter ya bayar da shawarar ganin an samar da ita a jerin ranakun Majalisar Ɗinkin Duniya yau shekaru akalla takwas, bayan da ya buƙaci masu jin harshen Hausa da ke amfani da wannan kafar sadarwa su mai da hankula wajen rubuce-rubucensu da Hausa. Lokaci ne na yaɗa al'adun Hausa ta yadda duniya za ta ƙara fahimtar wannan yare da ke zama hanyar sadarwar miliyoyin mutanen da ke zaune a ƙasashen Afirka ta tsakiya da na yankin yammacin Afirka, cikin su har da jamhuriyar Niger. Nuhu Sule da Maraɗi shi ne makoɗin masarautar Gobir.
Hausawa da kuma masu jin Hausa da masu kasuwanci da Hausa da masu cin abinci da Hausa, wannan rana ta mu ce gaba ɗaya. Ba son kai bane ya samo asali ne dangane da irin tarihin Bahaushe da irin yadda Bahaushe yake da fasahohi da yadda Bahaushe yake da al'adu da yadda Bahaushe yake da ɗabi'u da yadda Bahaushe ya iya mu'amala da zamantakewa, shine ya kawo ma Hausa wannan ci gaba.
Domin karrama wannan rana, kungiyar marubuta a harsunan Nijar wato Asunil ta shirya wani bikin baje kolin da zai gudana a masarautar Sultan na Damagaram a wannan Juma'a 26 ga watan Agusta, kamar yadda sakatariyar yada labaran wannan kungiya Hajiya Halima Jido ta bayyana min.
Dama ce a san wane ne malam Bahaushe, shi malam Bahaushe daga ina ya fito, shi malam Bahaushe menene al'adun shi, shi malam Bahaushe menene matsayin shi. Yau an wayi gari kaka al'adun Bahaushe suke, sun tabarbare suna nan a zaman su, kakane za a yi. To duk cikin irin wannan lokaci za a samu dama a yi baje koli Bahaushe a da da Bahaushe na yau da ni yayi kama.
A wata haɗin gwiwa da hukumomin ilimi, kwamitin tsare-tsaren hidimomin ranar Hausa ya shirya muhawarar bainar jama'a akan tarihi da al'adun malam Bahaushe tare da baje kolin samfurin tufafin al'ummar Hausa dukkan su a yau Juma'a a gidan kallo da ajiyar kayan tarihi Musée National Bubu Hamma da ke nan Yamai.
Sunana Abubakar Yakub Maiga, ni ne shugaban kwamiti wanda yake tsare-tsaren ranar Hausa. Bayan muhawarori da za a yi, akwai baje koli wanda mun kai kira mata masu dahe-dahe irin na gargajiya da masu maganin gargajiya kamar yadda sun kai bara. Akwai wani dan uwanmu da ake cewa Alishina, shi musamman yayi aiki kan tarihin tajiya kulla. To wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za a gwada mutane.
A ci gaban waɗannan shagulgula, ƙungiyar Asunil ta ware lokaci na musamman domin karrama wasu fitattun ma'aikata da lambobin yabo, galibinsu 'yan jaridar ƙasa da ƙasa, saboda gudunmuwar da suka bayar wajen bunƙasa harshen Hausa a duniya. Bincike ya nuni da cewa harshen Hausa na daga cikin mafi mahimmanci a ƙasashen Najeriya, Niger, Cameroon, Chad, Sudan, Ghana, Togo, jamhuriyar Benin da Gabon. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.